يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين أريبيو دتمانين دترة ذكرة لتاث ابن حجر الأسقلاني بلوغ المرام من أجكين باب الفرائض كما أيو دام كرنت حديثنا ترك لي وانا حديثنا ينادو كيدا بياني أكان ربان قادو دهو كنشي وان دي شافي جنجلي دا أكي برنسا ربان قادو da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi jinjiri wanda aka yi barinsa. Wa an jabirin radiyallahu anhuma kuma an karɓo hadisin nan daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Jabir ya karɓo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala فسو النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا استهل المولود إذن جنجلي يتعال إيه المولود شيني وان دا أكا هيفيش إذن يارو دا أكا هيفا يتعال كوكا فالعربشي إذا أكا شيء استهل استهلال وان يارو تكين النهاية في قريب الحديث الجزء النبيار شافي الريبيو دا سبعين دا لها استهلال الصبي تصويته عند ولادته هذوك تندا اكي هاي هو نيارو يكن آل ايهو ييكوكا يفتد صوتي وانا صوت شين استهلال النبي صلى الله عليه وسلم يتي اذا استهل المولود اذا نيارو دا اكا هاي فايت آل كوكا وارسا زي غادو رواه أبو داود الإمام أبو داود يروي هذا الحديث فأنا أكثر من كسكولي تنايوا وقت أن تذكروا بتلتاهي الناس كي وانا كسكولا باشاكا أكوي حديثي أسنن أبي داود ينا باب في المولود يستهل ثم يموت إذا حق أهفيارو ya tsala kuka sai kuma ya mutu to ina hukuncin wannan jinjiri Imam Abu Dawud yayi babi akai sai kawo hadisin Abu Huraira abinda yake sunan Abi Dawud hadisin Abu Huraira ne ba hadisin Jabir ba an Abi Huraira ta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza tahalla al-mawludu wurrisa wannan shine hadisin da yazo a sunan Abi Dawud yanda ya kawo hadisin ba hadisin Jabir bane hadisin Abu Huraira ne yana sunan Abi Dawud to tana yiwa waɗanda suka rubuta littafin a maimakon su sa an Abi Huraira sai suka sa an Jabirin shine Ibn Hajar ya ce wa sahahahu Ibn Hibban kuma Ibn Hibban ya inganta hadisin shine hadisi na 223 kamar yadda kalmar ta zo warisa asali a sunan Abi Dawud warisa warisa maimakon warisa wato idan jinjiri a lokacin da aka haife shi ya tsala ihu kafin ya rasu to wannan jinjiri za a gaje shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam shine warisa za a gaje shi amma ya taho da kamar yadda ya rubuta nan warisa wato shine zai yi gado to asali hadisin Jabir din akwai babu shakka amma ba sunan Abi Dawud ba yana sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah wato kamar yadda muka ce wannan hadisin da yazo a Bulughul Maram ba hadisin Jabir ba hadisin Abu Huraira inda zaka goge Jabir ka sa Abu Huraira da kai daidai saboda kuskure ne ma barin su da an Jabir babu wannan hadisin gaba daya yanda yazo a sunan Tirmidhi akwai hadisin Jabir yana sunan Tirmidhi babu ma jaa fi tarki salati ala janin hatta yastahilla an Jabir anin nabi asali hadisin Jabir wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace at-tiflu la yusalla alayhi shi jinjiri ba da masa sallah ba idan ya mutu wala yarithu kuma wannan jinjiri ba zai gado ba wala yurathu kuma ba za a gaje shi ba hatta yastahilla har sai yayi kuka a lokacin haihuwarsa wato idan aka haifi jinjiri bai yi kuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba da amma sallah ba wannan jinjiri ba zai yi gado ba kuma ba za a gaje shi ba wannan shine lafazin hadisin Jabir kuma hadisin da'ifun hadisin bai inganta daga manzon Allah ba yana da'iful jami'i sabir hadisi na 3658 hadisin yana sunan Ibn Majah babun idha istahalla al-mawludu waritha daga Imam Tirmidhi ya kawo hadisin al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisin an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha istahalla as-sabiyyu sulliya alayhi wa waritha wannan lafazin al-Imam Ibn Majah hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan jinjiri ya tsala kuka a lokacin da aka haife shi to za a masa sallah idan ya mutu a lokacin kuma za a gaje shi sannan akwai lafazi na biyu shi ma yana sunan Ibn Majah an Jabir bin Abdullah da kuma al-Miswar bin Makhrama sahabbai biyu qala qala Rasulullah waɗannan sahabbai biyu da Jabir da al-Miswar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla sariqan yaro ba zai yi gado ba jinjiri da aka haife shi a bayan mutuwar mahaifinsa wannan jinjiri ba zai gaji mahaifin nasa ba har sai ya tsala ihu a lokacin haihuwarsa kenan idan za a yi barin yaro wannan yaro ba shi da gado shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wastihilalu an yabkiya tsala ihu da ake nufi shine yayi kuka wa yasiha aw ya'tisa ko aji jinjirin yayi atishawa ko yayi atishawa ko yayi kuka to wannan jinjiri ya taho duniya da rai saboda haka zai gado mahaifinsa wanda ya riga shi rasuwa sannan akwai riwayar Sa'id ibn al-Musayyib an Jabir bin Abdullah wal Miswar bin Makrama wanda riwayar ta zo suka ce qaba Rasulullah manzon Allah yayi hukunci la yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla jinjiri baya gado har sai yayi kuka a lokacin haihuwarsa wanda wannan riwayar tana al-Musnad na al-Imam Ahmad ta riwayar ɗansa Abdullah haka nan Ibn Abi Shayba ya kawo hadisin a littafin al-Musannaf kuma yana al-Mustadrak al-Imam al-Hakim hadisi na 887 yanda yazo a riwaya ta al-Imam al-Hakim an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala an-nabiy yace at-tiflu la yusalla alayhi shi jinjiri ba a masa sallah wala yarithu ba zai yi gado ba ولا يورث بدا ابا شغادو با حتى يستهل har sai wannan jinjiri ya tsala kuka a lokacin haihuwarsa. Su kun ji riwayoyi ga sunan na hadisin Jabir gaba ɗaya ba su bane suka zo a littafin Bulughul Maram. Al-Imam Tirmidhi kamar yadda muka ce ya ruwaito hadisin Jabir, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a yi sallah ga jinjiri ba, ba zai yi gado ba, ba za a gaje shi ba har sai ya yi kuka a lokacin da aka haife shi. Al-Imam Tirmidhi ya ce haza hadithun qad taraba an-nasu fihi, riwayoyi da aka samu daga Jabir sun zo daban-daban. Akwai riwaya ta Abu Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, sannan akwai riwayar Ash'af bin Sawwar wa ghayr wahidin an Abi Zubair an Jabir mawqufan, sannan akwai riwaya ta Muhammad bin Ishaq an Ata' bin Abi Rabah an Jabir mawqufan. Hadisan da aka samu daga Jabir kashi biyu ne, hanyoyin da duk aka samu daga Jabir kashi biyu ne. Kashi guda Jabir ya danganta maganarsa ga manzon Allah, kashi guda Jabir bai jingina maganarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shine al-Imam Tirmidhi ya ce wa ka anna hadha asahhu min al-hadith al-marfu, inda zaka lura da hadisai din inji al-Imam Tirmidhi abinda yafi inganta fahimtar Jabir ne, ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam. To kuma ba Jabir kadai bane, akwai ash-shawahid da aka samu na wannan hadisi illa dai sun taho mursala, inda yana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi hadisin Sa'id ibn al-Musayyib. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarifu as-sabiyyu idha lam yastahilla, yaro ba zai yi gado ba idan bai tsala ihu a lokacin da aka haife shi ba. Wal istihlalu as-siyahu aw al-utaf aw al-bukau wala tukmalu diyatuhu. Shi ma al-Imam al-Baihaqi yace hadisai da aka samu daga Jabir sun taho mawqufan wa marfu'an, amma abinda masana suke cewa hadisan kusan mafi yawa abinda yafi inganta shine Jabir ne yake faɗa, ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam bace. Sannan akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib yace sami'tu rasulullahi yaqulu fi siqti, naji manzon Allah yana faɗi game da yaro da aka yi farinsa, la yusalla alaihi, ba da a masa sallah ba hatta yastahilla har sai wannan yaro ya tsala ihu. Fa idza istahalla sulliya alaihi, idan yaron yayi kuka lokacin da aka haife shi to za a yi magawarsa sallah. Sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza istahalla sabiyyu, idan yaro ya tsala ihu a lokacin da aka haife shi, sulliya alaihi wa warisa, za a mar sallah kuma zai yi gado. والحديث بطرقه وشواهده صحيح. حديث يا انغانتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sashin gado ba ta sashin sallah ga yaron ba. Zaka gani a Irwaul Galil hadisi na 1707 da silsilatu sahiha hadisi na 153 da sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2593 da sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 2234 da sahihu Jami'i Saghir hadisi na 328. Wannan hadisi da muka karanta asali hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, yana dauke da hukunce-hukunce guda uku muhimmai. Hukunci na farko, abinda ya sa Ibn Hajar ya kawo hadisin anan saboda ya magana akan miraful hamli, gado, rabon gado na jinjiri da aka haifa ya rasu. Mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki, ita wannan mata sai ta yi barin yaron, to yana hukuncin gado ta gefen wannan jinjiri. Dalilin da ya sa ya kawo hadisin kenan miraful hamli, saboda haka wannan hadisi sai tabbatar da ka'ida kan cewa jinjiri yana samun gado. إذا استحل المولود ورث إذا جنجري يتعالى إيه أبايا هيه وزا تزا أبا شكاد إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديثي هاي إن قلتها لكما زون الله صلى الله عليه وآله وسلم كاريك إنا أقول شرعي كافين جنجري يتعالى kuma sharadin ba dai bane kusan duk malaman da suke sharhin hadisin nan abu guda suke faɗa cewa akwai sharuɗa guda biyu kafin jinjiri ya samu rabo a gadon mahaifinsa wanda ya rasu idan mutum ya rasu sai ya bar matarsa da ciki tunda ya bar matarsa da ciki wannan jinjirin yana da rabo a gadon shi tunda ya riga jinjirin mutuwa kenan ya bar matarsa da ciki kaga kenan akwai wani rai wanda bai riga ya taho duniya ba yana cikin matan saboda ka shi wannan rai Allah subhanahu wataala ya sa mar haƙƙi a dukiyar mamaci shine abinda manzon Allah yake faɗa amma ka'ida ita ce kafin wannan jinjiri ya samu rabo a gadon mahaifin shi manzon Allah yake to fa sai ya tsala ihu a lokacin da aka haife shi wannan ihun shi zai tabbatar yana da rai kaga kenan zai gaji mamaci al-Uthaymeen a littafin Fathuzul Jalal wal Ikram sharhin Bulughul Maram a juz'i na hudu shafi na 352 yace fa fi hadha al-hadith dalilun ala anna al-hamla yarith wannan hadisin ya tabbatar mana hujja akan cewa jinjiri da ba a haife shi ba yana samun gado law mata mayyitun an hamlin wato abin nufi idan mutum ya rasu sai ya bar mace da ciki fa innahu yarithu wannan dan na cikinta zai gaji mutum zai gaji mahaifinsa lakin yushtaratu lidhalika sharqani amma akwai sharuda guda biyu kafin jinjirin ya samu gado sharuda guda biyu na daya an yu'lama wujuduhu hina mauti murafiki a san cewar akwai cikin a lokacin mutuwar mahaifin wannan sharadi guda kenan a tabbata akwai cikin a lokacin da mutumin ya rasu akwai cikin a samu yaqini akai na biyu an yastahilla sarihan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana lokacin da aka haife shi jinjirin ya tsada ihu wa haza ya'ni an tu'lama hayatuhu ba'da khurujihi kaga an tabbatar da samuwar ciki a lokacin mutuwar mahaifi na biyu an tabbatar da samuwar yaro a lokacin haihuwarsa lokacin da aka haife shi an samu yana da rai yaro ya fito da rai shine manzon Allah yace ya tsada ihu don alamar da take nuna yaron an haife shi da rai zai yi ihu ko zai atishawa fa in ulima annahu kana nashi'an ba'da mautu murasihi fa innahu la yarith ma idan ya zama sai a bayan mutuwar mahaifin sannan aka samu cikin kaga wannan ba bai da gadon mahaifi shine yake kaifa natayaqqan annahu mawjudun hina mautu murasihi ya za a yi mu tabbatar da akwai ciki a lokacin da mutum ya rasu ya za a yi a tabbatar matarsa na da ciki shine yace na tayakkan annaha taliduhu li aqalla min sittati ashhur abinda ake tabbatarwa shine matar ta haihu cikin bai gaza wata shida ba kaga kenan ba dole bane sai an ga cikin nata a lokacin da mutum ya rasu amma bayan rasuwar mijinta da wata shida ta haihu to dan mamaci ne wannan shine hanyar samun yaqinin akwai ciki a lokacin da mutum ya rasu wa ya'ishu sannan kuma ya iya rayuwa da haka fa bidhalika alimna annahu kana mawjudan hina mauti murafihi saboda ka a lokacin da mutumin ya rasu ya nuna cewa yaron yana nan a ciki illa dai cikin bai girma bane me ya hujja da ta sa aka fari haka لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر دومين مفي قرنشن وأدي واند جنجري يكي إيراي وأتك مهيفا وتشيرن لا يمكن أن يعيش الحمل إذا خرج قبل ستة أشهر idan aka haifi yaro bai kai wata shida ba wannan jinjirin ba zai rayu ba yana yace la yumkin ba zai taba rayuwa ba ka'idar rayuwar jinjiri a bayan haihuwar sa ya samu wata shida a ciki idan ya samu wata shida a ciki to in an haife shi zai rayu amma in bai kai wata shida ba an haife shi mutuwa zai so kaga wata hanya da ake gane hakikanin ciki na ita matar da take korafin ta samu juna biyu a bayan mutuwar mijinta yace rubama kana shi a ba'da zalika yani jama'a zawjaha ba'da maut al-murath wa hamalat misali bayan mijinta ya rasu ta yi wani aure saboda ka sai ta samu ciki sai ta alakanta wannan cikin ga mijin fari shine malami yace haza la yumkinu abadan wannan ba zai taba yiwa ba shari'a ta riga ta yi iyaka iyakar da shari'a ta yi ba dabarar da dan adam zai iya kaurace ta saboda haka in ka lura da alqur'ani yana cewa akwai dalilin da yasa malamai suka gano haka farko ala anna aqall muddatin yumkin an yaisha fiha alhamdu 6 ashhur cewa mafi karancin lokaci wanda jinjiri zai iya rayuwa bayan an haife shi shine ya samu wata shida a cikin mahaifiyarsa idan bai kai wata shida ba ba zai rayu ba meye hujja saboda aya ta 15 ta suratul ahqaf inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara Allah yace da daukan cikin da yaya yaron watanni 30 Allah shi ya tsara halitta kowa ya gaya mana abin da ya tsara ba yadda za a yi wani ya zo da bayanin da ya saba mana Allah a dauki nashi sannan aya ta 2 ta suratul luqman aya ta 14 wa fisaluhu fi amaini ana yaya yaro a cikin shekara 2 wanda wannan yace fa idza asqatna zamanan fisal wa huwa amani idan muka dauke lokaci na yaya yaro na reno shine shekaru 2 wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa fisaluhu fi amaini a shayar da yaro shekara 2 yace idan ka dauke amani wa muddatuha 24 shahara shekara 2 watanni 24 ne to cikin watanni 30 da Allah ya faɗa na suratul ahqaf an cire shekara 2 na reno me ya saura shine yace ya baka muddatul hamli abinda ya rage shine tsawon lokacin daukan ciki mafi karanci wanda shine 6 ashhur har ma ibn qutayba akwai littafin sa da ake kira al-ma'arif ibn qutayba yana cikin malaman farko Allah ya mishi rahama abdul malik bin marwan ya mulki musulmai yana cikin shugabanni wadanda suka yi mulki banu umayya ahadul khulafa wata 6 mahaifiyarsa ta yi cikin shi ta haife shi kuma ya rayu shine yake idan idza wulida li aqall min 6 ashhurin idan aka haifi yaro cikinsa bai kai wata 6 ba فهو موجود هنا موت المورث سواء كان امه توطا او لم توطا بكي وتا 6 با wanda wannan ya nuna cewa kenan yana nan a lokacin da ainihin mahaifin nasa bai rasu ba amma idza wulida li akthar min 6 ashhur wa li aqall min 4 sinin fa inna namdur in kanat la tuqa fa innahu mawjudun hina mumti almurath ana duba gaba a duba baya baya watanni nawa aka samu na cikin sa in ya kai wata 6 an gama gaba fa ana duba shekaru shekarun nan nan ne aka samu sabani domin akwai matar da bayan mutuwar mijinta da shekara 4 za ta samu ciki sai ta zo ta ce to fa wannan cikin ya kwantacce ne saboda haka tana neman gado so ta gaba kuma fa me ya tsawon lokacin da za a ce ciki baya wucewa mafi karanci ta baya wata 6 ta gaba kuma fa me mafi tsawo yanda bayan da za a yi ciki ya wuce to anan babu wata ka'ida da aka samu ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah. Sai dai malamai fahimta su ta zo daban-daban. Abinda shi al-Usaymi ne ke cewa, idan da ita wannan matar bayan mutuwar mijinta ba ta yi aure ba, babu wani shak, babu wani wata hujja da take nuna cewa wani namiji ya tara da ita, sai ta ce ga cikin ta kwantacce ya fito, shine ya ce nan buru in kanat la tuta, idan da ita wannan matar ba a jima'i da ita bayan mutuwar mijinta, fa innahu mawjudun hina mautal muras, saboda haka kenan wannan cikin za a alakanta shi da mijinta na fari. Amma wannan fahimta ce ta masabar al-Imam Ahmad. ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له زوجة يريث حملها من الميت أن يتجنبها إذا مات الميت حتى يتبين أنها حامل أو غير حامل. إذا أكسامو شكرا هدو منذ مات مورسه تندق متور متن سيقا متتازو دقور في انشوا تاهي فدا نوى النممتي. To shin wannan yaro za a alakanta shi da mahaifin nashi? Shi ne yake cewa a nan malamai suna da fahimta kashi daban-daban, kuma in ka dubi littafin fiqh haka za ka gani, za ka tarar wasu malaman suna ganin ciki mafi tsawonsa yana kaiwa shekara har 7. Saboda haka idan mutum ya rasu bayan shekara 6 kafin da ya shiga shekara 7, sai matarsa ta zo da cewa ai tana da cikin shi ta haihu. Akwai malaman da suke ganin za a alakanta wannan yaro da shi kuma za a ba shi gado. Wannan yana cikin adwa'ul bayan tafsirin Muhammadu al-Amin al-Shankiti, ya yi magana mai tsawo a kai tafsirin suratul Ahqaf. Al-Imam Ahmad da al-Imam Shafi'i suna gani aqsa amadil hamli arba'u sini, mazhabar Hanbaliya da mazhabar Shafi'iyya ciki yana kaiwa shekara 4. وهو إحدى الروايتين المشهورتين عن مالك. رواية قدات كنا تعالى إمام مالك شما الإمام مالك أقول رواية قدات يتيك أن الحكا سنن رواية تشهر أما صبر مالكية 5 سنين تيكي أنا سامي شكرا بير بكتوبة شكرا سعلى إمام مالك أنا شوى أن يتيكي سياك شكرا بيوكا سنع يفيش سوانا فهمت تا مذهبو بي كاقيانون أقول سعباني mazhaba ta Imam Abu Hanifa ciki yana kwantawa tsawon shekara 2 sanatan, kuma akwai wannan fahimtar ma ta sashin mazhabar al-Imam Ahmad. Akwai labarin da ake dangantawa ga Aisha Allah ya kara mata yarda, wanda ita ma tana cewa ciki yakan kwanta har sai ya kai shekara 2. Sannan akwai malamin da yake ganin ciki yana shekara 3 kamar al-Imam al-Layth. Al-Imam az-Zuhri yace ciki yakan kwanta ya kai shekara 6 wa 70. To amma duk waɗannan fahimta na malaman babu wata hujja daga manzon Allah, babu wata aya ta alqur'ani, babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ciki yana kwantawa har ya kai shekara 7 ko shekara 6 ko shekara 5 ko shekara 4 ko shekara 3 ko 2. Babu hujja. Akwai hadisi da aka samu kamar na Aisha Allah ya kara mata yarda, wanda al-Imam Dharqutni ya rawaito hadisin al-Walid bin Muslim, ya ce wa Malik bin Anas, ya tambayi al-Imam Malik, inni huddistu an Aisha annaha qala, an balla barin cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba cewa la tazidu al-mar'atu fi hamliha ala sanatayn, ai mace cikinta yakan kwanta har ya kai shekara 2 amma ba zai wuce haka ba. Sai shi al-Imam Malik yace subhanallah man yaqulu hadha, hazihi jaratuna imra'atu Muhammad bin Ajlan, ga matar makwabcinmu Muhammad bin Ajlan, tahmilu, tana samun ciki, wataba'u fi 4 sinin, shekara 4 take kafin ta haifi yaro, har ma ana kiranta tusamma hamilatul fili, wai mai daukan ciki irin na giwaye, haka ake kiranta, saboda duk ciki sai ta shekara 4 kafin ta haihu. wanda zaka gani a littafin fiqh kamar sharh sunna na al-imam al-bagawi yana mutallan takwas shafi na 368 da littafin al-mughni mutallan na 6 shafi 260 kamar yanda muka ce duk waɗannan maganganu da malamai suka game da makura mafi dadewar daukan ciki babu hujjarsa ta al-qur'ani ko hadisin manzon Allah saboda haka yasa ibnu hazmi Allah ya mishi rahama a littafin al-muhalla in ka dubi littafin al-muhalla mujallal na 10 shafin 33 ibnu hazmi ya kawo waɗannan dalilai duka yayi magana akan su yace kullu hadhihi akhbarun makzubatun duk waɗannan labarai da kaji an ce imma daga Aisha imma da yace gaba ɗayan su babu labari da ya inganta babu labari guda ɗaya da ya inganta raji'atun ila man la yusaddaku duk wanda aka ce ma ai malam wani ya faɗi kaza in ka bi hanyar labari sai kaga a hanyar labarin akwai wani makareci wanda ba a daukan hadisin shi wala yu'raf man huwa ko ka samu ma magana ce da an same ta daga wani wanda ba a san shi ba babu labarinsa a tarihi sai ya ce la yajuzu hukmu fi dinillahi ta'ala bimisli hadha ba daidai bane ai hukunci a littafin Allah da irin wannan abu wanda ba shi da hujjan Qur'ani ba shi da hujjan hadisin manzon Allah wala yajuzu an yakuna hamlun akthara min 9 ashhurin yace babu cikin da ke wuce wata 9 me yasa yace ta gaba ciki kare wuce wata 9 ta baya la aqalla min 6 ashhurin ciki kariya gaza wata 6 mafi karancin lokacin daukan ciki wata 6 mafi dadewar ciki wata 9 wannan shine abinda alqur'ani ya nuna da kuma hadisan manzon Allah ya sake bada misali da aya ta 15 ta suratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da kuma aya ta suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a faman idda'a anna hamlan wa fisalan yakunu fi aktsara min 30 shahran Allah shi ya fada hamluhu wa fisaluhu 30 shahr kaga aya ce ta alqur'ani da daukan ciki zuwa yaya yaro Allah madaukake ya ce watanni 30 to kafin ka kauda wannan magana ta Allah sai ka samu ta ayar kuma wannan shine gaskiya kuma wannan fahimtar ta Ibn Hazmi hatta cikin manyan masana da aka yi a mashabar Malikiya akwai malamin da ake kiransa Muhammad bin al-Hakam shi kansa bai yadda da fatawar da malaman Malikiya suke bayarwa ciki yana kaiwa har shekara 5 ya ce abinda alqur'ani ya nuna shine ciki baya wuce wannan mafi karanci shine a ce wata 6 abinda kuma ya nuna mana mafi yawa bai wuce wata 9 wanda shi ma Ibn Abdul Barr kaga dai yana cikin manyan malamai a masabar Malikiya Ibn Abdul Barr yace hadhihi mas'ala la asla laha illa al-ijtihad war-radd ila ma urifa min amri an-nisa'i ashhur bi ashhuri bima'ana abinda ya shafi dadewar ciki babu wani nassi da zaka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ace maka ai ciki zai kai wata 12 wata 13 wata 15 babu nassi akai amma duk abinda ba a samu nassi ba ana duba al'adar mutane saboda haka mace na iya ciki har ta kai wata shekara 4 akwai dalili ingantacce akai shine yake cewa to da waya ka samu wannan dalili din dan shi abinda Allah ya tsara na halitta ya riga ya gaya mana a cikin alqur'ani kuma Ibn Hazmi ya bada misali da ya bada hujja da fatawar sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda wato akwai labarin da aka samu daga sayyidina Umar wanda yana kitab Hafiz Abdul Razzaq hadisin Ibn Jurayj Sa'id ibn al-Musayyib yace akwai lokacin da sayyidina Umar yace ayyuma rajulin tallaka imra'atahu fahadat haidatan aw haidatayn summa ka'adat. Idan mutum ya saki matarsa sai ta yi haila daya ko ta yi haila biyu, saura ɗaya ta gama idda sai hailan ya bace. Yana faruwa da mata sosai, mace tana cikin idda sai hailan ta ya dauke gaba daya. Sai Sayyiduna Umar ya yi hukunci, faltajlis tis'ata ashhurin, daga lokacin da cikin hailan ya dauke, Sayyiduna Umar ya ce za ta zauna wata tara a gaba, hatta yastabina hamluha, waɗannan watanni tara idan ma tana da ciki ne ai cikin zai fito, domin idan mace na da ciki hailan na bacewa. Shi yasa sai aka bata aqsa muddatul hamli, mafi dadewar lokacin da mace ke iya daukan ciki wata tara. Don haka tana cikin idda sai haila ta dauke, da ta dauke kaga kenan ba mamaki ciki ne ya shiga, saboda haka yasa ta daina ganin haila. Sayyiduna Umar ya ce to an bata wata tara nan gaba, idan dai ciki ne ai zai bayyana. Fa in lam yastabil hamluha fi tis'ati ashhurin, Sayyiduna Umar ya ce idan cikin bai bayyana ba a cikin watanni tara, falta'tadda ba'da tis'ati ashhuri, bayan watanni tara nan sai ta yi idda salasata ashhurin, ta koma lissafin wata, za ta kirga watanni uku iddatan lati qad qa'adat anil mahid, kaga ta canza idda daga mace mai lissafi da jini ta koma iddar mace mai lissafi da watanni. Kaga hukuncin da Sayyiduna Umar yake, kuma hukunci ne a fili, wanda ya nuna cewar ciki baya wuce wata tara. Shi yasa Sayyiduna Umar yake an bata wata tara, domin idan cikin na nan zai bayyana, amma idan babu cikin to daga lokacin hukuncin matar ya canza, za ta koma wato idda ne ta lissafin watanni a maimakon ta lissafin ainihin jini da ta saba, saboda mata masu idda kashi biyu ne. Akwai matar da tana idda ta lissafin jini saboda tana al'ada, akwai matar da kuma ba ta ganin al'ada, saboda haka iddanta tana lissafi ne da watanni. So ta ya za a yi mace ta daina lissafi da jini ta koma lissafi da watanni? To sai an bi wannan ka'ida. Dama abinda ke tabbatarwa, don bisa ka'ida idan mace tana yin haila, baya da za a yi ta yi amfani da lissafin wata ta gama iddanta, dole sai dai ta yi amfani da haila, ka'ida ne. Saboda haka za ka ga mata wasu suna shan ƙwayoyi su daina haila gaba ɗaya. Matsalar ita ce idan auren ya mutu, tunda ta sha ƙwaya ta daina haila, idan aurenta ya mutu gashi yanzu ba ta haila, ita tunaninta ba za ta yi lissafi da wata, ba ta cikin mata masu lissafi da wata. Ita mace ce mai lissafi da haila, da kanta ta tsaye da haila. Malamai suka ce to iddanta kuwa yana nan yanda yake a da, sai hailan ya dawo sai ta yi guda uku. Saboda haka idan hailan ya daina zuwa ta shiga bala'i, dole sai hailan ya dawo ta yi lissafin uku, domin Allah ya riga ya kasa mata kashi biyu, ita ba ta cikin waɗanda ba sa haila, suna tana haila, saboda haka ta dakatar da shi, don haka dole sai ta dawo da shi. Ba zai yi ta koma lissafi da watanni ba, ko mata da yawa suna irin wannan lissafi sai ta koma lissafi da wata saboda ba ta ganin haila. Allah shi kare mu. So wannan sharadi na farko game da samun gado na jinjiri wanda mahaifinsa ya rasu, kafin ya samu gado dole sai an dubi samuwar cikin, ana duba mafi ƙarancin lokacin ɗaukan ciki da kuma mafi tsawon lokacin ɗaukan ciki, wanda mafi inganci wato shine wata tara bayan mutuwar mahaifi, kar ya wuce. Wannan shine abin da ya tabbata hukuncin da Sayyiduna Umar ya yi, Allah ya kara masa yarda. Amma idan ka ce shekara hudu, shekara biyar, akwai wannan fahimta a littafin fiqh, sai dai fahimtar ba ta da hujja, wanda ke da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani daga cikin manyan sahabbai. Amma wannan bayani da Ibn Hazm ya kawo magana ce wanda tana da hujjar Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar yana cikin Khulafa'ur Rashidun. Sayyiduna Umar shi ya ba da wannan hukunci, yake nuna aqsa muddatul hamli tis'atu ashhurin, mafi daɗewar lokacin ɗaukan ciki wata tare. Saboda haka idan mace mijinta ya rasu sai ta zo da cewar ai ta samu haihuwa, sai a duba ya kai wata tara tsakanin rabuwanta da mijin nan, tsakanin mutuwar miji. Idan ya kai, to wannan babu shakka za a gaskanta, indai bata taba bata yi aure ba a bayan haka. Al-Uthaymin yace sharadi na biyu, an yastahilla sarihan, a lokacin da haka haifi wannan jinjiri ya tsala ihu, wannan jinjiri a samu ya yi kuka, wato an yi ba a hayyan hayatan mustaqir, lokacin da aka haifi jinjirin ya kasance an haife shi yana da rai, rai din tabbatacce. Fa in wudi'a mayyitan, amma idan misali mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki sai ta haifi yaro, amma yaron sai ya zo a mace, tunda yaro ya zo a mace, fa innahu la yarith, wannan yaro ba zai gado ba. Shine abinda hadisin yake karantar da mu. Walau ba'da an nufiha fihi ar-ruhu, koda kuwa da can a cikinsa yana da rai, ba rai na cikin lokacin da yake cikin mahaifiyarsa, ba wannan rai din ake lura da shi ba, ana lura da rai da ya samu a bayan an haife shi. Shi yasa manzon Allah yace idan ya tsala ihu, ai an san da can a ciki yana da rai saboda yana motsi a cikin mahaifiyarsa, amma wannan rai da yake da shi a cikin mahaifiyarsa baya hukunta ya samu gadon mahaifin shi, sai bayan an haife shi ya tabbata yana da rai. To wannan rai da ya tabbata bayan haihuwarsa shi ne yake tabbatar masa samun rabo a gadon mahaifin shi. Li'anna min sharti irsihi an yastahilla sariha, wanda shi ne abin da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza istahalla al-mawludu warisa. Ka'idar ita ce dole sai ya tsala ihu, idan ya yi kuka to zai samu gado. Wa hadha kinayatun an wujudi al-hayati fi, ya'ani an yulada hayyan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan yaro ya tsala ihu, tsala ihu kamar ana mana ishara an haifi yaro da rai. Fa idza mata mayyitun an warafa fihim hamlun yarisuhu fa kayfa nasna, idan mutun ya rasu ya bar masu gado, ya bar mace da ciki, ya za a yi kenan? To dama abinda akasarin malaman sunna suke cewa idan an yi rasuwa daga cikin iyalan mamaci akwai mai ciki, to bai kamata a gaggauta rabon gado ba sai ta haihu. Wannan shine abin da yake dacewa, a jira ta haihu. Idan ta haihu to an san me aka samu, namiji ne mace ce, sai a raba gado gaba daya. Idan wani yana buƙatar wani abu daga cikin magada, wani yana son, sai an raba gado, to sai a yi rabon da ake kira rabo al-ahwab. Shi ne za a ƙaddara matar za ta haifi tagwaye maza, kaga an ƙaddara mafi yawan abinda mace za ta iya haihuwa, to muna sai mu ƙaddara matar za ta haifi tagwaye maza, sai a rabon gadon sai a bar mu ainihin cikin a matsayin za ta haifi yara biyu mazaje. To kaga ko da ba su kai ba, ba za a dawo ana neman ku kawo ragin abin da aka ba ku ba. Amma dai mafi dacewa shi ne a ƙyale sai ta haihu, sannan sai a raba gado. Wannan jinkirin yana daga cikin jinkirin da shari'a ta halatta shi, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙirga abubuwa da ake son a yi kafin a raba gado, kamar tabbatar da wasiyya, kamar biyan basussuka. To ga kuma wani hakki da ke tare da iyalansa, kamar mace tana da ciki, to a jira ta haihu, idan ta haihu sai a raba gado. Wannan jinkirin ba laifi ba ne. To wannan hadisin hakika ya tabbatar da rahamar musulunci, yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinke al'amuran rayuwar musulmai gaba daya. Duk inda za a samu wata maslaha, Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya taba, hatta ta sashin rayuwarmu. Ka rasu ka bar mace da ciki, wannan cikin shari'a ta bashi wani haƙƙi a kai, kaga ya gwada rahmar Allah subhanahu wa ta'ala game da addinin musulunci. Ba za ka samu irin wannan ba in ba ainihi an karantarwan manzon Allah ba, ba za ka samu ba. A ce hatta ɗan da yake ciki shari'a ta mar hukunci, babu adalcin da ya wuce wannan. Saboda haka hadisin yana da fa'idoji masu yawa ƙwarai, wanda Al-Uthaymin ya kirga su a littafin Sharhin Bulughul Maram. Yana nuna cewar wannan ya nuna musulunci addini ne wanda yake cike da rahama, cike da tausayi, da kuma kiyaye haƙƙoƙin kowa, hatta mutumin da ba a tabbata da zuwansa duniya ba, shari'a ta martana ne kafin ma ya zo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala. Wanda yake cikin wannan hadisin, ta yadda muka karanta riwayoyin hadisin, za ka ji wasu guraren annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yaro bai tsada ihu ba a bayan an haife shi to kar a masa sallah. Wanda ya zo ta hadisin Jabir, wanda shi ya nuna cewar akwai wani hukunci da yake tare da yaron da aka yi barinsa, yaro da aka haife shi idan an haifi jinjiri, shin wannan jinjirin ana mai sallah ko ba za a yi ba? Salatul jinaza alal hamli. Wancan hadisi da muka karanta, hadisin Jabir, wanda ya zo cikin Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Maja, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yaro bai tsala ihu ba a bayan an haife shi kar a masa sallah. Wannan hadisin yana da rauni. Akwai hadisin Al-Mughiratu bin Shu'ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rakibu khalfal jinaza, idan za a yi rakiyar gawa, idan kana kan abin hawa to kar ka wuce ta gaban gawan, ya zama kana ta bayanta. Idan kana kan abin hawa to gawar ta zama tana gabanka. Wal mashi amamaha, idan tafiya kake a ƙasa baka kan abin hawa to ya kamata ka zama kana gaba da gawan. Qariban minha an yaminiha aw an yasariha, ka zo kusa da gawar in ma ta damanta ko ta hagunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka sai ya ce wasiqtu yusalla alaihi, idan an yi bari a masa sallah, idan an yi barin jinjiri a mai sallah, ya ce yusalla alaihi. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma, a roƙa ma iyayensa gafaran Allah da kuma rahmar Allah. A roƙa ma iyayen wannan jinjiri gafaran Allah da kuma rahmarsa. Wannan hadisi yana al-Musnad, yana Sunan Abi Dawud, babu ma jaa fi salati ala al-atfal, yana Sunan Tirmidhi, babu ma jaa fi salati ala al-atfal aidan. Akwai riwaya da tazo a Sunan Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tifli yusalla alayhi, maimakon as-siqitu, as-siqitu yaron da aka yi barinsa, sai annabi yace at-tiflu, jinjiri da aka haifa ya mutu shi ma a mai sallah. So kaga yaro da aka yi barinsa a mai sallah, jinjiri da aka haifa ya mutu a masa sallah. Hadisin yana Sunan An-Nasa'i, yana babu du'a'i, yana Sunan Ibn Majah, babu ma jaa fi du'a'i fi salati ala janaza. Wannan hadisin na Al-Mughira bin Shu'ba yana sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 1226, da sahihu Jami' Saghir, hadisi na 3525, yana Kitabu Ahkamil Janaiz, yana shafi na 73. Wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga annabi ya tabbatar ana yin sallah ma jinjiri da aka yi barinsa, shine as-siqtu, wanda ya taho ta kalmar manzon Allah. Sannan kuma a ɗaya riwayar annabi ya ce at-tiflu yusalla alai, jinjiri idan an haife shi shima a mai sallah. Hadisin ya inganta. Akwai riwaya ta biyu, wanda hadisin ya zo ta riwayar Abu Huraira, yana Sunan Ibn Majah, babu ma jaa fi salati ala at-tifli. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala atfalikum fa innahum min afratikum, ku yi sallah ga jarirai, ga yaranku da suka riga ku mutuwa, saboda sun riga ku isa gidan aljanna. Annabi yace a musu sallah. Amma hadisin Abu Hurairan shine yake da dan rauni, yake da rauni da'ifun jiddan, yana irwa'ul galil, hadisi na 725. Wancan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ko da kana karanta wannan hadisin da muka yi bayaninsa a nan, hadisin Jabir, mun ce kuskure ne hadisin Abu Huraira ne. Asalin hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi majarirai sallah bayan sun mutu. Wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba. Wannan hadisi na Al-Mughira bin Shu'ba shi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi Sunan Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi da ya kawo hadisin Al-Mughira يكي والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم قالوا يصلى على الطفل تندق صحبان النبي أنسى ما سفهمت الشيوة إذا جنجل يرسو أمس صلى وإن لم يستهل كودا كو جنجل بي يكرروا با سكاكا كما إند حكنشن سيشانزا tasashin gado jinjirin ba zai gado ba sai yayi kuka a lokacin da aka haife shi amma tasashin sallah fa koda bai yi kuka ba za a masa sallah koda bai yi kuka ba idan aka haife jinjiri ko aka yi barin sa za a mai sallah ba'da an yi ulama annahu khulika wanda wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal so amma abin da ya faru kasancewar an samu hadisan kashi biyu ga wancan hadisi na Jabir wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a yi ma jinjiri sallah sai yayi kuka a bayan haihuwar shi ga kuma hadisin Al-Mughira bin Shu'ba da hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a yi ma yara sallah idan sun rasu suna kanana to kasancewar an samu hadisan nan kashi biyu shi yasa fahimtar ma ta zama kashi biyu a tarihi in ka dubi gefen mazhaba ta al-Imam Malik misali a littafin al-Mudawwana mujallad na farko shafin 179 al-Imam Malik sai ya dauki hadisin Jabir wanda annabi yace kar a yi ma yaro sallah sai yayi kuka a bayan an haife shi la yusalla ala sabiyyi wala yarifu wala yurafu wala yusamma wala yukassalu wala yuhannatu hatta yastahilla sariqa wannan haka yazo a littafin al-Mudawwana al-Imam Malik yace idan yaro bai yi kuka ba a bayan an haife shi ba za a mar sallah ba ba za a wanke shi ba ba za a masa likafani ba ba zai yi gado ba ba za a gaje shi ba sai dai anan na dai shi a cikin tsumma aje abin ne kawai wa huwa bi manzilati man kharaja mayyitan yana matsayin wanda ya taho a mace ba ma ya taho da rai ba to kaga kenan shi al-Imam Malik ya dauki wannan fahimta saboda haka zaka ga idan aka yi rasuwa musamman a waɗannan kasashe namu saboda fahimtar malikiya idan aka ce a yi ma yaro sallah sai mutane su ga kamar sabon abu ne saboda asali fahimtar al-Imam Malik ce shi al-Imam Malik yana ganin idan dai yaro bai yi kuka ba a bayan haihuwarsa to ba za a mai sallah ba ba za a wanke shi ba ba za a mai likafani sai dai a nannade shi a tsumma a je abin ne kawai har ma aka tambaye shi a yudfan fi dari shin ana iya binne shi a gida kenan sai malik ya ce kai ni ban so a ce an binne mamaci a gida ba fakari hazalika al-Imam Malik ya ce haddathani ibn shihab anna sunna Allah ya salla ala manfusi sunna ita ce kada a yi ma wani mutum sallah hatta ya sahilla sarihan hina yulad sai fa wanda yayi kuka a lokacin da aka haife shi amma idan an haifi jinjiri bai yi kuka ba to kar a mai sallah wannan fahimtar al-Imam Malik kenan saboda wancan hadisi na Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tiflu la yusalla alai wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla hadisin al-Imam Tirmidhi amma hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to idan da zaka dubi akasarin malaman sunna suna aiki ne da hadisin al-Mughira bin Shu'ba kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa akasarin malaman sunna domin hadisin al-Mughira bin Shu'ba ya inganta daga manzon Allah kuma in ka dubi kitabul munzir da ake kira al-Awsat mutallan nabiyar shafin 103 ibn al-Munzir yace ajma'a ahlul ilmi malaman sunna sun yi ijma'i fahimtarsu ta hadu ala anna at-tifla idha urifat hayatuhu idan an fahimci jinjiri ya taba samun rai a ciki wastahalla da aka haife shi yayi kuka sulli alaihi wannan ba makawa za a mai sallah har Imam Malik ya yarda misali matarka ta haihu yaron yayi kuka sai ya rasu duk malaman sunna sun yarda za a yi mishi sallah to in lam yastahil idan aka haifi yaron bai yi kuka ba fa al-Imam Ahmad bin Hanbal yace za a dubi dadewar yaron a ciki idza atalahu arba'atu ashhur in ya kai wata hudu ya taba samun rai kenan gusfila wa sulli alaihi, sai a mar wanka a mai sallah. Saboda ita sallar jana'iza ba gado ba ne, sallar jana'iza ana yinta ne ga wanda ya taba samun rai. Idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki, ai ya taba samun rai. To wannan ita ce fahimtar tabi'ai kamar Sa'id ibn al-Musayyib, kamar Ibn Sirin, Ishaq daga cikin salaf. Al-Imam Ahmad ya bada misali da Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar salla ala ibn libnatihi wulida mayyitan. Abdullah ibn Umar yana da ƴa mace, ita wannan ƴar ta haifi yaro jikansa kenan, an haifi jikan a mace, amma Abdullah ibn Umar yace ya masa sallah. Saboda haka anan abin da ya shafi hukuncin sallah ya bambanta da abin da ya shafi hukuncin gado na jinjirin da aka haife shi. Idan jinjiri an haife shi ya yi kuka zai yi gado, in bai yi kuka ba ba zai yi gado ba. Wannan ka'ida ce da manzon Allah ya faɗa, duk malaman sunna sun yarda da ita. Amma idan aka haifi jinjiri ko da bai yi kuka ba, ba a mai sallah. So kaga hukuncin sallar ya bambanta da hukuncin gado ta sashin wannan jinjiri din. Wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qudama, littafin Al-Mughni mujallad na 3 shafi na 416. Wa in kana al-mayyitu tiflan, a lokacin da ka zo za a yi sallar jana'iza, za a yi majinjiri addu'o'i kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Manzon Allah ya ce a roƙa ma iyayensa gafara da rahama, kaga ba shi za a roƙa ma gafaran ba, saboda shi jinjirin nan bai yi laifi ba. Ko da ta'aziyya za ka yi wa mutumin da ya zama yaronsa ƙarami ya rasu, ba za ka ce Allah ya ji ƙanshi ba, Allah ya mishi gafara, wannan duka bai taso ba, shi dama bai yi laifi ba. Manzon Allah ya ce iyayen ne za ka musu addu'a. Saboda haka sai ka ce Allah ya saka wannan yaro ya zama ƙarin nauyi a sikelin ku kai da mahaifiyarsa a kiyama. Allah ya ba ku haƙuri, ya maida muku wani a madadinsa, wannan duk babu laifi. Amma baka cewa Allah ya gafarta mishi, manzon Allah ya ce ku roƙa ma iyayensa gafara. Saboda haka addu'an da tafi dacewa ita ce addu'an da tana shafan kowa lokacin da za a yi sallar jana'iza din. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa zuhran wa salafan wa ajran. Allah ka sa ya zama wato mai jiran iyayensa su zo lahira ya shigar da su aljanna, shine alfaratu. Kuma haka ne domin hadisai sun tabbata daga manzon Allah, hatta jinjiri da aka yi barinsa, manzon Allah ya ce da cibiyarsa zai yi kokari ya ja iyayensa sai ya kai su gidan aljanna. So kaga kenan akwai ranar da zai amfane ka, shi yasa aka ce faratan liwalidayhi. Allah ka sa wannan jinjiri ya zama mai riga iyayensa zuwa aljanna, wa zukuran wa salafan wa ajran. Allah ka sa wannan yaro ya zama adana, ya zama ajiya ne iyaye suka yi na ladan da za su samu a kiyama. Allahumma saqil bihi mawazinahuma, Allah ka sa mizanin uban da uwan ya ƙara nauyi ta dalilin wannan yaro. Wa a'zim bihi ujurahuma, Allah ka girmama ladan iyayen ta dalilin wannan yaro. Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin, Allah ka sashi cikin kulawar annabi Ibrahim alayhi salam. Allah ka hada shi da mu'minai magabata na ƙwarai. Wa ajirhu bi rahmatika min azabil jahim, Allah ka tsare shi daga azabar wuta, wanda wannan ya zo cikin wasu lafuzan hadisin da aka samu. Hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'liqan, yana babu qira'atul fatihatul kitab ala al-janaza, lokacin da zaka yi sallar jana'iza zaka karanta fatiha, bayan ka yi fatiha addu'o'i da zaka kawo, sai ya kawo wannan lafazin, saboda wannan lafazin yana cikin lafuzza masu kyau wanda ya kamata mutum ya rike idan zai yi sallar jana'iza. Yana cikin ahkamul jana'iz shafi na 161. Haka Ibn Hajar shi ma ya karfafa wannan addu'ar a cikin Fathul Bari mujallal na 3 shafi na 203, da Imam an-Nawawi a Kitabul Azkar shafi na 232. Amma ka'idar ita ce kafin a yi wa yaro sallah, ka'idar ita ce ya zama ya samu rai. Wannan shine ake lura da shi. Shi yasa Imam Muhammad ya ce a lura da ya samu wata hudu a cikinsa. Ibn Qudama ya ce fa amma man lam ya'ti lahu arba'atu ashhur, amma jinjirin da bai samu wata hudu ba sai aka yi barin sa, to kaga shi bai ma samu rai ba kenan a ciki. Dama sallar jana'iza ana yin ta ga mai rai, wancan ba a ma busa masa rai ba. Fa innahu la yughassalu, shi wannan ba za a wanke shi ba. Wa la yusalla alayhi, ba za a mai sallah ba. Wa yulaffu fi khirqa, za a nade shi a cikin tsumma. Wa yudfanu abin shi kawai. Wannan magana Ibn Qudama yace la na'lamu fihi khilafan, duk malaman sunna sun yadda da haka. So kaga kenan ana la'akari da dadewar jinjiri kafin a yi masa jana'iza. Jinjirin ya kai wata hudu, in ya kai wata hudu to fahimta mafi inganci, saboda hadisan Al-Mughira bin Shu'ba annabi yayi umarni a yi mai sallah. Idan bai kai wata hudu ba to duk malaman sunna sun yadda cewa wannan jinjiri ba za a masa sallah ba, saboda a wannan yanayi kaljamadat, wato da shi da halittar da ba a busa mata rai ba duk ɗaya ne, saboda ai bai riga ya samu rai ba, bare a roƙa bare a masa addu'a. Shi ne yace to idan aka haifi jinjiri fa da aka haife shi an yi barinsa, amma kuma ba a iya gane namiji ne ko mace ba, ya za a yi? Saboda ka'idar ita ce baya ga cewar an mai sallah to ya kamata kuma a mishi suna, domin tunda har ka mishi sallah kaga kenan ya taba samun rai, to ya kamata wannan jinjiri in dai za a mai sallah to ya kamata a masa suna. Amma akwai ma hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake umarni, wasu hadisan suna da rauni wanda ya zo cikin Irwa'ul Ghalib hadisin 725. فإنهم إنما يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم. Me yasa aka ce ayi ma jinjirin suna? Saboda kowa zai tashi da sunansa a kiyama. Kai danka ya rasu, kuma ana fatan wannan yaro zai cece ka a lahira, amma ko suna baka bashi ba. To idan kun tashi a lahira, ya zaka kira shi? Kaga akwai rigima. Kana so ya cece ka, shi kuma baka ma bashi suna ba. Saboda ka ya kamata a ce wannan jinjiri an masa suna, tunda har an yadda za a mai sallah to ya kamata a mishi suna. Ba wai sai yana da, ba sai yana nan ba, sunan akwai ranar da za ta yi aiki, ita ce ranar kiyama. Kai kana ganin sunan ai bai da ma'ana? Yana da ma'ana. Wannan ya zo cikin Al-Mawsu'atu Fiqhiyya Al-Kuwaitiyya mujallal na 4 shafin 131. Kuma Ibn Qudama ya magana akai, yana cewa koda ba a gane jinsin yaron ba, namiji ne ko mace, a zaba mai suna wanda zai iya daukan maza da mata, domin akwai sunaye da larabci wanda ake ba maza a ba mata, kamar Salama. Salama akan sama namiji, akan sama mace Salama, kamar Katada, kamar Sa'ada, kamar Hindu, kamar Utuba, duk waɗannan sunayen ana ba maza a ba mata. Wato koda a ce baka iya ganewa ba to ka nemo suna ka ba mu wannan. Hamza shi ma haka yana cikin irin waɗannan sunaye, ana iya ba namiji ana iya ba mace. So waɗannan sunaye ko Salama, Katada, Sa'ada, Hindu, Utuba, Hibatullah, kyautar Allah, wanda Larabawa suka yi amfani da wannan kalma a ba ma namiji a ba wa mace, ka samu wannan jinjirin suna, shine fahimtar galibin malaman sunna. Na yazo cikin Al-Mawsu'atu Fiqhiyya Al-Kuwaitiyya mujallal na 4 shafin 133. Yusamma al-mawludu in istahalla wa law mata aqiba zalika, ya kamata jinjiri ayi masa suna koda ya mutu a bayan haihuwarsa. Wa huwa mazhabul Hanafiyya wa Shafi'iyya wa al-Hanabila, hatta gefen Malikiyya akwai Ibn Habib min al-Malikiyya, da mazhabata al-Imam Abu Hanifa, sunan da za ka yi ma yaron dole ne, ba ganin damanka ba ne, dole ne. Amma sauran masabobin suna cewa ba dole ba ne, illa dai ya kamata. Kaga kenan tunda an ce za ka mai sallah, za a masa likafani, za a mai suna, za a binne shi a makabarta ta musulmi. Wa yu'aqqu anhu, a ƙarshe kuma za a masa yanka idan kwana bakwai ya zagayo. Kar ka yadda ka bambanta shi da sauran yaranka. Akwai malaman da ke ganin albarkan wannan jinjirin da ya mutu ya mata waɗanda suke dare, saboda shi ba shi da wani abin da za ka tuhume shi da shi a lahira, ba ka da wani, ba shi da wata asara da ya yi, sai dai shi ne zai biya ka, ba kai za ka biya shi ba, saboda kai ka yi ɗawainiyarsa a lahira kuma zai dage yadda shi ma ya maka ɗawainiya. Akwai bayanin Abu Huraira wanda ke cewa shi yakan so a ce ma ina ya samu haihuwan sun mutu, saboda waɗannan suke da riba a kiyama. Wanda ya zo cikin Al-Mughni mujallal na uku shafi na 458, ya kamata a yi ma yaron aqiqa, a yanka masa dabba. Ya zo cikin fatawa na Ibn al-Usaymi yana mujallal na 17 shafi na 89, haka ma littafin sa Sharh al-Mumti' a mujallal na 5 shafi na 372. Akwai littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda ya rubuta akan suna, akan haihuwa da tsarin suna, sunan shi kitab Tuhfatul Mawdud bi ahkamil mawdud a shafi na 42. Yace an tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal, saboda akwai hadisin manzon Allah, annabi yace al-gulamu murtahinun bi aqiqati tusbahu anhu yawm sabi'ihi wa yusamma wa yukhlaqu ra'suhu. Manzon Allah yace kowani yaro yana lamuntar rago, yana lamuntar aqiqa, wannan aqiqa za a yanka ranar da ya cika kwana 7. Hadisi ne ingantacce, hadisin Samura bin Jundub yana Irwaul Galil, hadisi na 1165. Manzon Allah yace kullu gulamin, wata riwaya al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi, yaro yana lamuntar wannan aqiqa din, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ce ma Imam Muhammad, menene Annabi yake nufi da yaro yana lamunta? Sai al-Imam Ahmad yace ma a'lamu fihi shay'an ashadda min hadha al-hadith, game da haihuwa al-Imam Ahmad bin Hanbal yace ban san wani hukuncin da yafi wannan tsanani daga manzon Allah ba. Gashi yaro ne ka samu, amma fa ga abin da Annabi ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yaron yana lamuntar aqiqa, dole sai ka mishi. Saboda haka sai al-Imam Ahmad yace wala uhibbu liman amkanahu wa qadara alai Allah ya uqqa an waladi, ba daidai bane mutumin da ke da hanyar da zai iya yanka dabba madan da Allah ya bashi ya kiyankawa. Wala yadahu, karya da zai bari. Yace saboda wannan hadisin, hadisin ya zo da tsanani. Shine al-Imam Ahmad yace idan Annabi yace murtahinun, shi yaro yana lamunta ta dalilin aqiqa, me ake nufi? Shine sai yace an shafa'ati liwalidayhi, in ka yanka mai rago to alahira zai kama hannunka ya cece kai kai ka gidan aljanna. In baka yanka mai rago ba to dama wato babu bashi tsakaninku, to da ka kowa ya kama gaban sa. To kaga kenan yankan yana nan, wanda ya kamata mutum kare ya wasa da shi. Kuma tunda Annabi ya ce murtahinu kullu gulamin, ace al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi, yaro yana lamunta. So ashe kenan ba sai wanda ya rayu ba, hatta wanda Allah ya baka inda ya samu rai ya mutu, to wannan yana lamuntar aqiqa din nan ya kamata kai mishi. So waɗannan duka sun zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata jinjiri a yi masa sallah idan an haife shi. Ka'idar sallar ya kasance ya samu wata hudu, cikinsa ya kai wata hudu kafin ya mutu. Idan cikinsa ya kai wata hudu, to ya kamata a yi masa sallah. Duk abin da ake magawa a yi likafani, a wanke shi, a binne shi a makabartan musulmai, a mai suna, a masa aqiqa, waɗannan duk sun samu fahimtar akasarin malaman sunna. Shine abin da ya inganta daga manzon Allah. Idan kana ganin fatawa ta wasu malamai da ke cewa ba za a yi ba, in ka dubi hujjar da suka dogara da ita, sai ka samu hadisin Jabir ne. Hadisin Jabir da kuma wasu hadisai waɗanda ba su inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sai hukunci na ƙarshe, hukunci na ƙarshe da ji ka fahimci, wato jinjiri yana da kima a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka zubar da ciki yake da haɗari. Idan za a ce jinjiri ne ake maganar rabonsa a gado, ina ga hukuncin mutumin da ya yi ƙoƙarin kashe jinjirin kafin ma ya zo duniya? Kai daga nan za ka gane wannan bai dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka duk malaman fiqhu sun yi ijma'i ala hurmati qatlil janin, haramun ne musulmi yayi wani abu da zai sa ya kashe jinjiri ba'da nafkhir ruhi fihi. Idan har aka ce wannan jinjiri ya samu an busa masa rai, بمرور 120 يوما منذ بدايه الحمل daga farkon daukan ciki idan jinjiri ya samu kwana 120 malama suna kaf sun yi ijma'i cewar kisan sa ba karamin laifi bane fala yajuzu qatluhu bihali illa idha kana istimraru al-haml yuaddi ila wafati al-ummi sai dai idan an kai ga haddi na larura wanda ita kanta uwar za ta halaka wanda za a ce to za a ce to ranta akwai littafai na fiqh wadanda in ka duba za ka kamar al-qawanin al-fiqhiyya na ibn juzay الجزء النبي شافي نسبين يكي وإذا قبض الرحم المنية إذا هر مهيفة تكرب مني لم يجوز التعرب له تكاو تيكس قوانا منيا بعد ذلك متكر مني ياشق مهيفة أكرن ترى المسلمين تكوكرن تعدي قوانا منيا بعد ذلك sai cewa ashaddu min zalika to abin da yafi haka tsanani idza tukhliqa idan ya zama har an fara suran ta halitta kaga ya fita daga asalin halitta na maniyi ya fara canzawa duk sa'ilin da halittar ta fara canzawa hukunci yana ƙara tsanani wa ashaddu min zalika idza nufika fihi ruhu idan ya kai ga an busa masa rai sai aka zubar da wannan ciki fa innahu qatlu nafsin ijma'an a wannan yanayi an tabbata an kashe rai wanda duk malaman sunna sun yi ittifaki akan haka littafin hashiyatul imam ad-dusuti mujallal nabi shafi na 266 wa la yajuzu ikhrajul maniyil mutakawwin fi ar-rahimi idan maniyi ya hadu a cikin mahaifa ba daidai bane a fitar da shi walau qabla al-arba'ina yawman koda wannan maniyin bai kai kwana 40 ba domin kokarin fitar da shi shishigi ne ga hukuncin Allah tabaaraka ta'ala wa idza nufika fihi ar-ruhu idan ya kai ga an busa ma wannan maniyin rai kuma fa haruma ijma'an fa wannan kan ya zama haram haka nan an litafin nihayatul muhtaj amma halatu nafhi ar-ruhi fama ba'dahu ila al-wad'i idan har aka ce maniyi an busa masa rai to har zuwa lokacin da za a haifi yaron fala shakka fi tahrimi wannan duk malaman sunna sun ce haramun wa amma qablahu kafin abu sa mamaniyin rai fala yuqalu innahu khilaful awwal khilaful awla bal muhtamil litanzihi wat tahrimi kafin akai ga busa masa rai zubar da shi din laifi ne wa yaqwa tahrimu fima qaruba min zamanin nafsi li'annahu jarima idan har mutum ya kai ga an kusa abu sarai kamar misali ciki ya kai wata 2 ya kai wata 3 ba a kai ga 4 ba to haramun ne saboda an kusa kai iyaka nisantar iyaka kuwa wajibi ne ga musulmi saboda idan ya kai ga za a zubda cikin da ya kai wata 3 to za a iya kisa shi yasa malamin yake cewa yaqwa at-tahrimu fima qaruba min zamanin nafsi duk sa'ilin da ciki ya ƙara girma to haramcin zubar da shi yana ƙara tsanani bal muhtamilun litanzihi wa tahrimu yace na'am law kanat an-nutfatu min zinan faqad yutakhayyalu al-jawazu akwai malaman da ke cewa in dai cikin na zina ne akwai wanda ke ganin uzurin kamar da sassauci yace ko nan ma babu hujja daga manzon Allah saboda halitta guda ce falau turikat hatta nufika fiha fala shakka fi tahrimi to sannan idan ko har aka kai ga zubda wannan ciki kaga dole sai an yi kafara baya ga cewar sai an biya diya idza kana al-janin qad nufika fihi ar-ruhu an kai ga busa ma jinjiri rai aka zubda shi to dole sai an biya diya kuma sai an yi kafara dole yana kasancewa daga kwanaki 90 galiban min bidayatil hamli inda hadari ke faruwa don haka yasa nisantar zubar da ciki shi fi dacewa ga musulmi wannan yazo cikin al-mughni mujallal 12 shafi na 62 littafin fatawal lajna mujallal 21 shafi na 339 idza kana isqatul janin al-mazkur ba'da tamami 4 ashhur idan ciki ya samu wata 4 sai aka zubar da shi wajaba fi isqatihi qurratu abdin aw ama to dole sai an biya diya dole sai an biya diya. Diyan nan ko wara ko mai guda biyar ne, shine kima na qurratu abdin aw amati. Koda kuwa iyaye ne suka yi wannan aiki, dole sai sun biya diya. Bayan wannan fa wal kafara, kuma sai an yi kafara. Wahiya itqu raqaba mu'mina ay antabaywa mu'mina fa in lam yastati fa innahu yasumu shahrayn mutatabi'ayn. Wanda ba zai iya yanta baiwa ba, to dole ya azumi watanni biyu a jere. Ko da uwa ce ta zubar da cikin wato ɗanta, to wannan uwar sai ta yi wannan, sai ta biya diyyan nan, kuma sai ta yi wannan kafara. Wastaghfirullah wa tatubu ilayhi min hadha adh-dhanbi, kuma ta nemi gafaran Allah ta tuba game da wannan laifi da ta aikata. Idan da a ce likita zai haɗu da wani ko mace a zub da ciki, to dukkansu suna da laifi wajen Allah. Illa dai kawai inda aka samu saɓani, waye wanda zai biya diya da kafara a tsakaninsu, tunda dukkansu sun yi tarayya wajen kisa, to kafara tana kan kowa kenan. Diya kuma fa shi ne inda fahimta ta rabu kashi biyu, kamar fahimtar Al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya zo cikin Matalib Ulun-Nuha. Ana la'akari da wanda ya mubashirul lahu, waye wanda ya kisan kai tsaye shi ne at-tabibu, likita ne. Tunda likita ne ya kisan kai tsaye, to diya tana kansa. Amma a masaba ta Imam Shafi'i fa suna cewa alal ummi, ai ita ce uwar ce ta nemi a yi wannan, saboda haka diyar tana kanta, wanda ya zo cikin Asnan al-Matalib yana mujallal Shafi'i na 39. Al-Usaimin yake cewa fahimtar likita shine wanda zai biya diya yafi kama yafi dacewa da tsarin shari'a, saboda shi yayi kisa, don haka diya tana kansa, duk da cewar ita ma tana da laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sun yi tarayya ta wajen saba ma ka'ida da kuma wato kisan wannan yaro da aka yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai. Allah kuma ya gafarta mana kuskure. Wato wasu litafai wani bawan Allah ya karɓo, akwai karatu da Dr. Ahmad Bamba yake yi na littafin Muwatta a Kano, to sai wani ya fassara, wani ya rubuta, an kaddama da shi wancan sati. Shi ne wani bawan Allah ya ce a kawo wasu kofi a zuba a nan, ko mutane za su karanta shi ma ya samu lada. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.